أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأنها كبركة مدساجوها أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قباء ذكرات منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ونفا والسعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى ونشيني مجلس منا تريد أبو مشابيو أتهم كرات منا للتاهم muna biyar ga watan jimada ula hijira daga makka zuwa madina 1446 wanda yi daidai da 6 ga watan 11 a kalandar bature 2024 idan ba manta ba muna cikin shakhsiya ta 34 shine abu huzaifa bin utba wanda malam ya meta ke wa dhamairul ahrar malam ya koro mana bayani akan abin da ya wakana yakin Badar da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga yana da kyau mu koma kan hadisin Umar bin al-Khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi mu matashi akan shi sannan mu dindan bayanin ya huto bayan ya bayyana mana abin da ya wakana a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada lamani yace idan an hadu da wa'ansu mazaje daga cikin mutanen Quraishawa ko daga kabila ta Quraish ko kuma Banu Hashim kuma da wa'ansun su yace kada ku kashe su manzo Allah ya zana wa'ansu da ga cikin su yace cewa idan kuka gamu da Ababahtari Albahtari bin Hisham bin Al-Harith bin Asad yake cewa kada ku kashe shi haka yake cewa idan aka hadu da Al-Abbas ibn Abdul Muttalib amr Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace shi ma kada ku kashe shi manzo Allah ya zana wa'ansu mutane yace kada a kashe su dalilin sun mutu wannan yakin dan an tilasta musu bayan da suka iya an ce diddan a kare kasa ne ko a kare mutunci ne a idasa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan da suka iya aka takura su aka tilasta suka huto wannan yakin za su yaki dan uwansu shine Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dan uwa na jini ba dan uwa na addini ba to shine nan lokacin abin da ya wakana bayan manzo Allah ya bada wannan umarnin shi Abu Huzaifa yake cewa anaktul aba'ana wa abna'ana wa ikhwanana wa ashiratana wa natruka al-abbas yake cewa wai shin za mu kashe uwayenmu mu kashe diyanmu mu kashe ɗan uwanmu mu kashe danginmu ga sunan sun mutu an sani wane wanmu ne an sani wane kananmu ne an san wane ɗanmu ne an sani wane babbanmu ne a ce kurin mu kashe su danginmu dukkansu mu haɗa mu kashe kuma mu bar shi amman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to wallahi tallahi in dai suka haɗu da amman manzon Allah yace shi zai fara soka mai huka shi zai fara kwabe shi da takobi to wannan kalmar da ya faɗi shi zai kashe amman manzon Allah ya sabawa umurnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ga sahabbai shi kuma da amma manzon Allah idan ya wati'ullahu wa ati'ur rasula umurni ne wajibinmu ne duk abin da manzon Allah zai zartar wajibi ne mai biyayya kamar yanda zan yi wa ubangijinmu biyayya saboda dan sako ne da gun ubangijin shi haka kuma idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya zartar da wani al'amari bamu da wani zabi mu ce ga abinda mu muke so ga abinda ya kamata mu yi idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim baya dacewa ga mummuni idan Allah ya yi umurni ko manzon shi ya yi umurni akan wani al'amari ya kasance wani yana da wani zabi a cikin wannan al'amarin sai abinda ranshi ta so shi shi zai aiwatar wannan haramun ne qata to wannan kalmar da ya fada yace wallahi sai ya soke amman manzon Allah in dai ya hade da shi a cikin yakin nan shine nan al'amari ya kai Umar yake ba mu labarin abin da ya wakana bayan ya hadu wannan kalma ta isa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala yake cewa fa balagat rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan kalmar da Abu Huzaifa ya hada sai ta cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa kunnuwan shi فقال لعمر بن الخطاب من ذا الله سيكي وودي وعمر بن الخطاب يا أبا حفص يا كي أبا حفص عمر يكي تيا والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي حفص yake cewa wallahi wannan ita ce yini na farko ko rana ta farko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mun alkunya yake ci ya kira yini da Abu Hafs kuma wannan alkunya tana cikin addini manzo Allah yana da alkunyar shi haka duk wanda zaka samu daga cikin wa'innan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowanne yana da alkunyar shi kaga Abu Bakar ainihin sunan shi Abdullah ibn Quhafa ne ake mai alkunya da Abu Bakar ake mai laqabi da As-Siddiq kowa yana da alkunyar shi kaga Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi manzon Allah ya mai alkunya da Abu Hafsa to ku alkunyar da manzon Allah zai maka daya ce da wani da yake dan uwa wanda zai yi maka ai ba dai bace ba shine Umar saboda tsananin jin dadi yace wallahi wannan ita ce yini na harko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai alkunya ya kira yini da Abu Hafsa manzon Allah yake cewa ayutrabu wajhu ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bisayf shin wai umar wai za bugi huskan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da takobi abin nan yayi daidai abin nan ya dace kamar jajantawa umar ne yake wai shin amman manzon Allah bai kai ba umurnin da manzon Allah yayi yace a kiyaye jinin shi bai kai ba a kiyaye jinin shi ba wani zai ce a'a sai ya bugi manzon hi ya bugi babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da takobi wannan abin yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matuka ya kai mai gaya kaga ai sigan yanda manzon Allah yake wannan bayanin ayudrab wajhu ammu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wai shin wai umar wai kurum wai sahabbai na za su tafi su bugi ammina babbana a buge shi da takobi a kashe shi a wannan hutawar da muka yi fa qala umar yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah da'ni fali adrib 'unquhu bisayfa yace barni ni zan buge wuyan shi da takobi wa kenan Abu Huzaifa inda dai an ce ka abu ga yace a'a shi din ya hade da shi sai ya kashe manzo Allah yana jajantawa wai babban shi za a kashe ai wannan yakin da suka huto Umar yace to ku bari manzo Allah in buge shi wanda yace zai kashe shi da takobi shikenan a kare lissahi yace wallahi fa wallahi laqad nafaqa wannan kalmar ita ta tayarwa da Abu Huzaifa hankali wallahi Abu Huzaifa yayi munawunci a gaban manzo Allah aka wadi ko manzo Allah bai musanta ba akan haka ba a ce kai kana da yin daga cikin munafukai ai wannan ba rawar kalma bace ba wai su waye munafukai su ne waɗanda suke da huska guda biyu idan suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su bayyana suna tare da shi 100% idan suka juya baya za su kasance ba sa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna tare da ɗan uwansu munafukai kuma mun sani irin wa'idi wanda Ubangiji ya yi wa munafukai yake cewa innal munafiqina fi ddarki al-asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira lalle munafukai suna can kasan mutan jahannama kuma wallahi ba su da wanda zai cece su a gobe kiyama zai ba su nasara ya hutar da su daga wutar jahannama kaga wannan shine ake kira lalle munafunci illar shi ta fi illar kafirci gwanda a ce maka wanin kahuri ne tantagariya an san ka hide ne an san ina ka sa gaba akan ka zo ka shiga cikin musulmai ka bayyana aqidarka kana tare da su 100% kuma idan ka goma baya ka koma aqidar wa'incan wanda suke abukan adawa na musulmai shi san ya ubangiji yana suka sai yake cewa muzabzabina baina zalika la ilaha illa huwa wa la ilaha illa su ba sa can ba sa nan zuciye su bangare ɗaya a can zuciye su ɗayan bangaren kuma anan wurin ku idan sun zo suna tare da kai za su ce wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu 'addu 'alaykum al-anamila min al-ghayz qul mutu bi ghayzikum inna allaha 'alimun bima tasna'un idan suka zo kun manzo Allah za su ce a ai muna tare da kai 100% haka idan suka juya baya za su toshe kunnuwan su ko kai musu bahun bala'i bar goma da su kuma daga cikin yanayinsu idan alkhairi in tamsaskum hasanatun tasubuhum wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a in dai kyakkyawa zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suna tare da shi kai tsaye zaka ga huskarsu ta canza amma dai da wani mummuna wata musiba za ta sabka ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin nan zaka gansa suna horin ciki ko da ba su bayyana ba bai ka kallo huskokin su ka sani suna cikin horin ciki dalilin wata musiba da ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko sahabban shi wannan shine tsarin su kuma zaka gani duk daga zaran sun kebance ba wani abin da suke yi illa su ringa suka da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama galika kaga lokacin da aka huta yakin Tabuka miye wa kana abin da ya wakana shi ne lokacin da suka huta aka huta yaƙi abin da ya wakana shi ne suna tahiya za su ta yi yaƙin Tabuka wa'ansu daga cikin ɓangare na mu na munafukai sun mutu wannan yaƙin akan hanya suke cewa wai ku kalla wa'annan masu katan cikin nan wa'annan masu tsoron nan wa'annan kaza wa'annan kaza suna sukan manzon Allah da sahabban shi dai da kai da kai dai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abdullah ibn Jabir ne ya ji su yace wallahi tallahi sai ya zo ya hudi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da suke wada kamin ya iso manzon Allah da mu a tsarin tayyin shi in ya fito da runduna yana sanya rundunar shi gaba shi yana baya wannan shine tsarin komanda kamin ya juyo baya ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jibril har ya riga ya sabka ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin abinda wa'annan munafukan suke faɗa suke cewa yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalmatal kufri wa kafaru afwan wa kafaru ba'da islami ba wannan ayat ba yake cewa wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'abu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an da'ifatin minkum nu'adhib da'ifatan bi annahum kanu minene bi annahum kanu kafirin yake cewa idan da zaka tambaye su za su ce maka ai mu kurum wasa ne muke muna dan rage tsahon tahiyya muna dan wasanni tsankanin mu ai ba wani abu bane ba muke fada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba yake cewa to wannan kalmomin da suke fada sun rigaye sun kafurta bayan sun musulunta kaga wannan shi yake nuna da kai kalmomin da mutun zai jewa kwata kwata za su hudda shi daga cikin wannan musulunta haka lokacin da aka huta yaki kamun a dawo shi Ubay ibn Salul yake cewa ليقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون سيتيوا بعدين بين زياجي زاتيوا زاي قلبا أكم من زاء الله صلى الله عليه وسلم abin da suke faɗa suna da yakin in sun tai tunda ai su mi suke gani yawan runduna shi yake sanyawa a samu nasara a wurin yaki a wannan halin mi ya kai idan ne muka dawo garin Madina to fa ɗan gari za su fudda baki fa daga cikin gari makaskanta za mu yi tar da Allah wa zarai da mutum mutumza hancinan su mu hudda su daga cikin gari su koma inda suka wuce su waye makaskanta su ne manzan Allah da sahabbai shi wanda suka yi hijira daga garin Makka zuwa Madina ya ce wa la yukhrijanna al'azz min hal adal shi sanya ubangiji ya ce musu to manzan Allah ka hudi musu kamun kai ka ji wannan abin ko kamun wani yanzu ya baka labari mun baka labarin abin da suke faɗa walillahi al'izzatu wa li rasulihi dukkan daukaka na ga Allah da manzon shi kuma walil mu'minina ka tana tare da mu'minai ba ku ba munafukai ba shi sanya mas'ala ce wanda take me tsananin gaske a cewa wani munafiki ne to idan wannan kalmar da zaka furta wa dan uwanka ka ce wani munafiki ne idan ta tafi ta kewaya ta gani bata cancanta ba ta hawo kanshi ba to za ta dawo ta hawo kanka misalin kalmar ka hurci idan zaka furta wa wani to tabbas idan ta tafi ta nema ta hawo kanshi ta ga babu wurin hawa to za ta dawo kanka Allah kiyaye mu shi sanya yake cewa yana ɗaya daga cikin kalma wadda ta sanya Abu Huzaifa ta sanya shi cikin damuwa wadau Umar fa wallahi laqad nafaqa wallahi tallahi Abu Huzaifa yayi munahunci taya manzo Allah zai bada umarni yace a kiyaye jinin wane da wane da wane shi Abu Huzaifa yace sai ya kashe babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa kana Abu Huzaifa yaqula Abu Huzaifa yake fada daga wannan lokacin da aka yi wannan yakin ko daga wannan lokacin da ya furta wannan kalmar yake cewa ma ana bi aminin min tilkal kalima allati qultu yawm idin yake cewa daga wannan ranar da na furta wannan kalmar ban taba samun aminci ba hayyau hirar da nake yi muku wala azalu minha khaifan yace wannan kalmar da na furta aka ce mun wallahi nayi munahunci yace wallahi bungushe ba ina tsoron makai na an yako ba ina daga cikin sahun munafukai ba yace illa an tukaffiraha anni shahada ba wani abu wanda zai kankare mun wannan kalmar da na furta in ba shahada ba ko mutuwar shahada da zan samu saboda yana da yakinin duk wanda ya mutuwar shahada to tabbas ya samu sha'awun ubangijin shi yake cewa faqutila yawmal yamamata shahidan sai aka kashe Abu Huzaifa ranar da aka yi yakin ma'arakatul yamama harbul murtadin tare da su Musailamatul Kazzab aka kashe wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Huzaifa malaiki cewa ragama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lahu da'a lahu ba'daha bi khair yake cewa duk da kasancewar manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya ma Abu Huzaifa addu'a da alkhairi bayan wannan kalmar da ya furta bayan an kare yakin Badar an kihe wanda aka kihe musulmai sun mutu suna masu nasara manzo Allah ya mi addu'a da alkhairi ya ce mi khairan wa qala lahu khairan yace alkhairi ne ya kai Abu Huzaifa yake cewa illa annaha dama'irul ahrar yace sai dai guri ne na da wanda yake intacce ya san yayi ba daidai ba yana neman ya aiwatar abinda zai kankare mai wannan ba daidin ba ya koma mai kyakkyawa sai sanya kullum ubangiji yake bayyana mana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa mana yake cewa wa wannan hadisin da yake cewa wanda yake cewa hasanatu sayyi'ata tamhuha wa khaliqu an-nasi bi khulqin hasan ala ayi yake cewa ka aiwatar da kyakkyawa ha wattabi'il hasanatu sayyi'ata tamhuha wa khaliqu an-nasi bi khulqin hasan yace ka ji tsoron Allah duk inda ka samu kanka kuma ka bi kyakkyawa da mummuna yake cewa wannan kyakkyawan zai goge mummunanka sannan ka cudanyi mutane da halayya wanda suke masu kyau shi sanya duk lokacin da mutum ya aiwatar da wani aiki na laifi in dai mutum zai bi bayan shi da kyakkyawa to ubangiji zaya goge mai wannan laifin da yake kuma haka ubangiji yake bayyana mana cikin sa innal hasanati yuzhibun as-sayyi'ati zalika zikra lil-zakirin lalle kyakkyawa yana tahiyar da dukkan wa'ansu kurakurai wanda mutum zai aiwatar wanda ambato ne ga masu ambaton ubangiji yake cewa wa nahnu al-yawm nasma' wa naqra al-muslimina yunkiruna hadith rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yace ga muna a yau muna ji muna karantawa daga wa'ansu daga cikin musulmai wanda suke kiran kansu su musulmai ne suna inkarin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisan zaka same su as-sabita wanda suke tabbatattu da gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka samu wanda zai ce maka shi ba ruwan shi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani kadai ya sanya gaba to wannan yaya za a yi ka aiwatar da abinda shi da amma ubangiji ya riga ya tabbatar mana lalle wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an aiko shi ne litubayyana lin-nasi ma unzila ilayhim dan ka bayyanar wa mutane abinda aka saukar musu daga alqur'ani alqur'anin nan da yawa daga cikin hukumce-hukumcen da yazo da su a dunkule suke
sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fassare mana kazan nin ga yanda ya kamata a yi shi kazan nin ga yanda ya kamata a yi shi shi kuma zai ce a ai shi ba ruwan shi da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su makaryata ne zaka same shi yana cewa wane ne Bukhari ana cewa sahihul Bukhari ingantaccen littafi na Bukhari waye ya inganta wannan littafi shi kuma al'umma ta yi ijma'i lalle wannan littafin nashi babu wani littafi wanda yake ingantacce bayan alqur'ani sama da wannan littafin nashi aka gani yana suka ga dukkan malumai wanda suka zo suka rubuta hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ne yake tabbatar mana yace abin kai tone ga wannan al'umma a wannan lokacin zaka samu wanda suke inkarin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan yana ɗaya daga cikin alqur'aniyun wanda suke in kada kazo suka ce su ba ruwansu da alqur'ani baya da su ga ɗan shi'a ba ruwansu da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ga bayan su ga ɗan shi'a su ma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ba ta hanyar limamman su ba jagororin su na shi'a ba su ma ba su yarda da ita in an kawo ta in Allah ya sa a ce dukkan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ishtiraki in dai limamman su ba su rawaito wannan hadisin ba to ba su ba shi to kaga wannan abin kai tone ga wannan al'ummar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ce gashi nan wai suna wuhintar da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita kuma wannan sunna ita ce kashin bayan fahimtar duk abin da yake cikin alqur'ani yake cewa يرفعون اصواتهم على صوته زاغا سامو دايوا سنا دغ مريسه اكن مريم منزا الله صلى الله عليه وسلم شي كما شي امرن دا اكا بادا يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي يا كو وندا كاي ايماني كدا كو دغ مريكو سبد مريم منزا الله صلى الله عليه وسلم وانا الحرمه منزا الله صلى الله عليه وسلم ينا راي كو كما ينا ماتي واجب من mun kaskantar da muryarmu akan muryar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an sai daga cikin malumai suka ce hatta da lokacin da ake karanta hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya dacewa mu daga muryarmu akan abinda ake karantar mana wanda ya fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ba komai ba saboda girmamawa game da annabinmu da sanin mutuncin shi da sanin darajar shi da kimar shi shi sanya yake cewa wala yakhafuna wala yastahiyuna wa'annan mutane wanda suke daga muryar su su ringa cewa ba su yarda ba da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu ba tsoro na abin da za su tarar a gobe kiyama ko ba su jin kunya su yi ƙarya gaban mutane akan kazan nan ba daidai bane ba Allah ya kiyaye yake cewa ba da intihai mawqi'ati badr bayan an kare yakin badar سحبت جثة عتبة بن ربيعة لترمى في القليبة عن جاء غاو عتبة بن ربيعة بابا ابو حذيفة بعدم قومي با لترمى في القليب دان اجيها تا cikin wata tsohuwar rijiya kuma mun sani tunda aka zo shi Utba yana ɗaya daga cikin loman fari wanda aka fara kashewa su ne wanda aka yi mubaraza tsakanin shi da shi da Hamza ne suka yi huto na huto Hamza ya tahiyar da al'amarin shi ya huta lissahin shi yake cewa ɗaya na ɗaya daga cikin waɗanda aka jagawarsu aka jewa ta cikin wannan rijiya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ba binne su ba za a yi ba ku jewa su cikin wannan tsohuwar rijiya yace wa Abu Huzaifa yanzur ila abihi lokacin da aka ja baban shi aka jiwa cikin rijiyar nan yana kallon baban shi soyayya ta da da ma'aiki yake cewa wa nazara rasulu ila abi huzaifa a wannan halin ana jan baban shi ana jiwa shi cikin wannan rijiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kalli Abu Huzaifa ga abinda aka yi da ma'aikin shi fa idha huwa ka'ibun sai gashi nan yana cikin yana da ka kalle shi zaka fahimta yana cikin mushi yana cikin bakin ciki kad tagayyara launuhu fatan jikin shi ta riga ta canza idan mutun yayi wanda jan mutun idan ya fata idan yayi mushi zaka gani dukkan shi ya jajjawo yake cewa launin shi ya canza kuma da ka kalle shi ka sani yana cikin mi bacin rai yana cikin mi bakin ciki فقال له سيمن ذا الله صلى الله عليه وسلم يتيمي يا ابا حذيفه يا كاي ابو حذيفه لعلك قد دخلك من شان ابيك شيء يتي تكنيو وني ابو يارو سو اكن ابن دي سامن بابنكا وني ابو وند كدا متا بك سو با يارو سو ا cikin ranka dalilin abin da ya samu ayyinka فقال سي ابو حذيفه yake cewa zuciya mai cike da imani
yace la wallahi ya rasulullah yace a a wallahi ya ma'aikin Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama udulu dukkansu masu gaskiya ne ba wanda yake kirdada yayi ƙarya kun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yake a cikin ranci shine yake bayyana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi ƙarya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an yi yaƙin Hunayn abin da ya wakari tsankanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka dau babancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sabbin shiga musulunci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka kawo ganima ta Hunayn an samu ganima iya ganima a lokacin nan mi yawa kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki karakumi 100 ya bawa Abu Sufyan ya dauki kaza ya bawa wani ya dauki kaza ya bawa wani dukkan su ƴan Makka ne wanda suka cutar da addinin musulunci suka tozartar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai yanzu sun shiga musulunci dalilin fatahun Makka kuma da su aka yi yakin Hunayn manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki dukiya mai tarin yawa duk ya rarraba musu a cikin mutanen garin Madina waɗanda suka zo aka yi fatahu Makka da su aka ce aka yi yakin Hunayn wani da el akuya ya samu wani bai ba samu wani abin ba haka manzo Allah ya raba kurum sai mutanen garin Madina suka koma gehe suka ce to muna cikin tsaka mai wuya ba takanyu manzo Allah ya dauki dukiya ya ba su takanyu kuma yayi zaman shi komawa tare da
iqtarabat salatul isha
ya kamata a hukku wani Allah al'abar na ɗaya ya ɗauki dukiya ya raba mu ya haɗa mana kuma mu muka yi cancanta a ba wa dukiya kuma gashi nan kuma takan yi zaman shi a gidansu dama wanda suka hunta shi yanzu sun musulunta dalilin haka labari ya ɗaya daga cikin Sa'd bin Waqas afwan Sa'd bin Waqas wannan shugaban ƙabila ta Khazraj Sa'd bin Mu'az ko Sa'd bin Mu'az sai ya ce abin da ya kamata ya ce ni zan tar da manzon Allah ban faɗi mai ya zo ta yi targa manzo Allah ya ce manzo Allah ga abin da mutanen garin Madina suke faɗi ya ce kai kuma kai ya kake gani ya ce abin da suka faɗa shi ne nima abin da nake faɗi ka gani babu hira ya yi mujamala tun da yana gaban manzo Allah bare ya ɗan sanda a wancan mutanen ka kyale su manzo Allah mu ai muna tare da kai a ba mujamala abin da yake cikin ranci shi ne ya bayyana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nima ina tare da su abin da suke faɗin shi ne nake faɗa na gani bai dace ba mu barka ba ya kamata mu zo mu faɗi maka abin da halin da muke ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tattara mai dukkan mutanen garin Madina aka tattara mai su guri daya yace musu bun same ku ba batattu ba albarkaci na ku samu shiriya ba bun same ku kanku a rawa ba shekara 40 kabila biyu a gari ɗaya suna zaune al-Aws da al-Khazraj ba sa ga mujiji ba sa cinkayya tsankanin su ba sa aure tsankanin su kowa idan ya samu dama zai kashe dan uwan shi shekara 40 he shekarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo a lokacin nan suka shiru na same ku batattu na same ku arkan kawunan ku arabe albarkaci na kuka zo kuka hadu kuka koma ɗan uwan juna na same ku kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu iya gori wannan idan ta kama an baka dama a cikin addini ka yi wa mutum gori akan ni'imar da ka yi mai ba dan komai ba dan ka tunatar da shi ni'imar da ka yi mai amma dai sai idan ta kama amma idan bata kama ba ka yi wa wani abu wani mutum gori akan wata alhurma ko wata rana da ka yi mai to ka riga ya kawo ruwar dukkan wannan abin da ka yi mai ladan ka san ga su bushe kamar yadda ubangiji yake bayyana mana ya ayyuhal ladina amanu la tuqtilu sadaqatukum bil manni wal adha kadda ku rusa sadaqa ku dalilin gori da za ku yi wa mutane ko kuma dalilin cutarwa da za ku yi wa mutane ka bashi ka ce amsa cakka ta yi a lokacin nan suka ce kware ko manzon Allah duk abin da ka faɗi innan haka ne mun samu kanmu batattu mun samu kanmu kawunan mu arabe mun samu kanmu babu da komai muna matalauta dalilin zakwarka ubangiji ya wadata mu yi arzuta mun samu kanmu kaza 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 duk abin da ka faɗi manzon Allah haka ne ka cancanta ka yi mana gori yace to ni ma ku mun gori suka ce wallahi manzon Allah ba abin da zamu yi maka gori yace da kwai yace shin mutane na ba su kore ni ba ku dauki bakunci na ba na rasa inda zani tafi a saman doron kasa in ba wurin ku ba suka ce kware ku manzo Allah ya zano abubuwa daban-daban wanda albarkacin mutanen garin Madina ya same su yace to ku tsaya mu fadin ku yace wallahi da za a rabu mutane gida biyu wa'incan mutanen garin Makka ne wa'innan mutanen garin Madina ne yace wallahi zai kama inda mutanen garin Madina suka sa kawunsu yace wallahi nan zai sa kawunsu yace wai shin ba zai yarda a gare ku ba su wa'innan su zo su tafi da kayan duniya dabbobin ne kudin ne wane ne su tafi da shi ku ku koma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah garin ku yace wanne yi alkhairi manzon Allah yayi alkhairi ku koma da shi ko kuma wannan duke tayi alkhairi ku koma da manzon Allah suka ce wallahi manzon Allah mun tuba wallahi kai ne mafi alkhairi suka ce manzon Allah duk abinda ma ka dauka ka babu dauka ka ba su dan Allah ku yadda dan abinda ka babu manzon Allah kara musu mun yarda mu koma da kai gidajen mu wannan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine nan yake tabbatar mana yake cewa bayan abin da yake kana Abu Huzaifa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi manzon Allah ba wani abu wanda ya dosa a cikin raina lawai an yi ba daidai ba ko wani abu makamancin haka yake cewa ma shakaktu fi abi wala fi masra'ihi yake cewa wallahi ban taba shakka ba akan makoman ma'ahina ko kuma irin kisan da aka mai ko halakar da yi bana shakka akan makoman shi wutar jahannama ce yake cewa sai dai walakinni kuntu a'rifu min abi ra'yan wa hilman wa fadlan yake cewa na san ma'ahina na san shi yana da wani ra'ayi wanda yake daidan ra'ayi idan ya bada shawara idan ka zo abinda kake tunanin shi yake cewa baya da haka yana da hakuri ma'ahina baya da haka kuma yana da wata fadala yana da wani girma a cikin al'umma yake cewa fa kuntu arju an yahdiyaku zalika ila alislam yace dalilin wannan sifofin guda uku wannan fadalar da gare shi wannan ra'ayin da gare shi da hakurin nan da gare shi da ya shigo cikin musulunci zai bada gudunmuwa iya gudunmuwa ga kai kuma ga addininka yace to kullun abinda nake kokari ko nake gurata shine Allah ya shiryar da shi zuwa ga musulunci yace falamma ra'aytu ma asaba lokacin da naga abin da ya samu ma ahina yace wa zakartu ma mata alaihi kuma natulu akan ashirka ya mutu bihi bai musulunta ba yace min al-kufr alladhi kuntu arju lahu yace daga cikin wa zakartu ma mata alaihi min al-kufr ba'da alladhi kuntu arju lahu yace kuma natulu akan abin da ya mutu da shi na daga shirka na daga kafirci yace bayan abin da nake gurata da bayan abin da nake gurata akan shi yace akhzanani zalika yace wannan abin sai bakanta mun rai yace manzo Allah ba wai idan an ja ba ahina ba an jefa shi cikin rijiya ba an kashe shi ba ba shi bane yake mun ciwo ba yace kurmu na gurata ba ahina Allah ya shiryar da shi kuma Allah bai shiryar da shi ba yace wannan abin shine yake bakanta mun rai shi sanya ka ganna a cikin wannan halin wannan sune sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita kuma mas'ala ta shiriya mas'ala ce a hannun ubangiji kamar yanda aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka shedi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha lalle kai baka kai ba baka isa baka shiryar da wanda kake so inda yana iyawa ya shiryar da shi da ya shiryar da shi abu a wannan da ya shiryar da Abu Talib amma shi Abdul Muttalib afwan gani wanda ya ba shi gudunmuwa iya gudunmuwa inda yana iya shiryar da wanda yake so da ya shiryar da wa Al-Abbas wannan yakin da aka huto Al-Abbas da ya huto a matsayin mi a matsayin musulmi sai dai kurb ubangiji shi yake shiryar da wanda ya ga dama kalkashin baiwar da yake badawa shi sanya a kullun idan ka samu kanka a cikin wannan musulunci ci zuciyarka cike da imani wallahi ka ƙara godewa ubangiji saboda ba wata fadala ba wata baiwa ba wata ni'ima wanda zai yi maka sama da wannan ni'ima yake cewa fada'a lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi khair dalilin wannan kalmar da ya hadi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dalilin abin da yake cikin zuciyar shi na alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai addu'a da alkhairi yake cewa wa qala lahu khairan manzo Allah yace alkhairi ne dukkan al'amarin ku ya kai Abu Huzaifa kuma mun yi bayani akan abin da ya kana lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umurni a jeho wa'innan
wanda aka kashe kusan mutum 70 daga cikin mutanen daga cikin kafirin Quraysh wanda aka kashe su a wannan yakin na Badar manzo Allah ya umurni a jefa su cikin wata tsohuwar rijiya da aka jefa su manzo Allah ya zo yana yi musu magana daga ciki zai kawo mana hadisin yake cewa wa amara annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi qatala al mushrikina fatrihu fil qaliba manzo Allah bin tsira da amince Allah shi tabbata a gare shi ya umurni da wanda aka kashe a wannan yakin na Badar a jefa su a cikin wannan tsohuwar rijiya wa qala inda mira'ihim ya hadi lokacin da ya huskance su yake cewa jazakumullahu sharran min qaumi nabiyyin yace Allah ya saka muku da sharri dalilin tozartar da mutanen annabinku da kuka yi yace ma kana aswa at yace miye kasance mafi munin kora da kuka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi wa ashaddu takzib kuma mafi tsananin karyatarwa da kuka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko mun sani ƙaryata manzo ɗaya daga cikin manzanni wa idi ne ubangiji yake bayyana yake ya tanada wa baban da ya ƙaryata wani manzo daga cikin manzanni kamar yadda yake bayyana mana a cikin suratul qaf haka a cikin furqan yake cewa kullun kadzaba ar-rusula fa haqqo wa id dukkan su bayan ya ambata mana mutanen annabi nuhu mutanen annabi ad mutanen samudawa ashabur rus ashabu samud ashabu qaykati wa qaum tubba yace kullun kadzaba ar-rusul fa haqqo wa id dukkan su wa'annan da kake ganin su sun ƙaryatar da manzanni wa'idun ubangiji na za ya sanya su wutar jahannama ya riga ya tabbata akan su shine mas'alar sabawa manzo ko ƙaryata manzo daya daga cikin manzanni haka idan ka dauka a cikin manhaji na ahlus sunna wal jamaa ba wani manzo face ahlus sunna ya yarda shi 100% ya sanya zaka samu wasu bara gurbi suna cewa eh addinin dukkan su ɗaya ne mun yarda da ku kuma ku yarda da namu wallahi ba ɗaya bane ba su ba su yarda da namu ba yanzu ai mu yarda da nasu yanzu ai mu amince mu kasance ɗaya tare da su kuma mu alhali mu mun yarda da nasu mi ubangiji yake bayyana mana kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli dukkan mu a cikin mu a tsarin mummuni a tsarin musulmi yayi imani da dukkan malaiku da dukkan manzanni da dukkan littattafai kuma yake bayyana mana la nufarriqu baina ahadin min rusuli mu a tsarin mu ba mu bambantawa tsakanin mantan annabin da wannan annabin dukkan su mun yi imani da su amma dai shi idan ka same shi zai ce a'a ai shi ai bai wannan ba bai yarda da nakun ba bai yarda da manzanku ba to ya zai kai ka yarda ka amince wannan mutumin zai kasance dai tare da kai abin da wanda aka ba da kai ba shi sanya duk wanda zai ringa maka bayanin ai wahdatul adiyan tunda yanzu duniya ta waye an san ina aka sa gaba wajibi ne a tsayanta ai wannan addinin dukkan su dai ne Allah dai Allah ake wa a'a wannan addini inna dina inda Allahil Islam addini shi kadai ne tiro shine addinin musulunci kuma duk wanda ya tarar da wani ya tarar da ubangijin shi da wani addini kuma bayan addinin musulunci falan yuqbala minhu har abada ubangiji ba zai karba wani addini ba kuma bayan addinin musulunci wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma zai kasance a gobe kiyama yana ɗaya daga cikin hasararru tababbu masu nadama shi sanya wani yanzu ya ringa cewa a'a ai dukkan mu hashashe ne muke babu gaskiya a cikin al'amarin kurmu kai ko yau ka kasance a can jibi ka kasance a can wallahi ba hashashe kurmu addini dai lankan ne in baka yi ba wallahi tallahi ba sha a gobe kiyama Allah ya kiyaye mu yake cewa Aisha Abu Huzaifa ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jundiyan mukhlishan li dinihi Abu Huzaifa ya rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tsawon shekaru na aiko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yi a garin Makka shekara 13 da tsawon shekarun da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi shekara 10 a cikin garin Madina yace jundiyan mukhlisan mayaki ne mai tsantsanta mai tsantsanta niyyar shi wurin yakin da yake yi saboda addinin shi yace wafiyan li aqidatihi ko mai cika aqidar shi ne mai cika alƙawarin abinda aka umurce shi ne na daga aqidar shi yace wa ragama ma taqaddama min tadhiyatin duk da kasancewa Abu Huzaifa ya bada kanshi yaki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya huta dukkan su tare da Abu Huzaifa yake huta ya bada kanshi akan wannan addinin yace ya bada kanshi akan dukkan wata gugurmaya da akai a cikin wannan addinin illa annal kalimat allati qalaha lin nabi sallallahu alaihi wasallama yawm badr yace sai dai wannan kalmomin da ya fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da akai yakin badar shine shin zamu kashe ƴan uwanmu da diyanmu da babbanmu da danginmu mu bar babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan kalmar da ya fada yace la yazalu sudaha yarinu fi uznihi yace ciwonta bai kasance bai yana juyawa ba a cikin kunnen shi ba ko karanta yana kaduwa cikin kunnen shi fa yakshi'ru lahu jilduhu a lokacin nan kurmu kai tsaye idan ya tuno da wannan kalmar fatan jikin shi sai ta tsangwale sai ta bushe sai ya rigice yace wa yatarifu aduhu yace kuma hankalin shi sai ya tashi wa yakhsha awaqibaha kuma sai ya sanya wa kanshi yana tsoron wannan kalmar da na fadi kaje ubangiji na ya azabta ni dalilin ta duk da kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a da alkhairi kuma da amma haka ne walladina innamat tawatu ala allahi lilladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu allahu alaihim yace tuba tana tare da wa'inda za su aiwatar da wani aiki na zinubi lokacin da suka aiwatar da aikin nan na zinubi suna cikin masu jahilci wani sa'in zuciya za ta dauke ka wani sa'in zigi na daga sheidani sai ka mance duk abin da yake a cikin kanka lalle za ka saba wa ubangiji wani sa'in kuma baka ma sani ba amma dai da zaran ka gama sai ka tuno ashe kai babban laifi game da ubangijinka kai huto na huto game da ubangijinka ka hudu wata kalma wadda ta kai ta hudda ka daga cikin wannan addinin a lokacin nan mutun sai fara neman ya za a yi tuba zuwa ga ubangijin shi yace to fa ulaika yatubullahu alaihim yace irin wadannan mutanen su ne Allah yake amsa tubansu duk abinda zaka aikata da zaran ka aikata shi ka tuno lalle baka kyautatawa kanka ba baka kyautatawa mahallincinka ba duk ni'imar da yayi maka ya wadata ka yi maka kaza kalkashin ni'imar ce ka samu dama aiwatar da wannan aikin to a lokacin nan ka koma ka tsarkake zuciyarka ka dangana da sharuɗan tuba ka tuba zuwa ga ubangijinka kuma ubangijinka yana nan kullun kofar tubar shi a buɗe take duk lokacin da ka tuba ya maka alƙawarin sai ya amsa shine nan mala yake bayyana mana yace duk lokacin da ya tuno to yana tsoron akubar wannan kalma da ya fadi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa ya'taqidu anna ash-shahadata hiya tariqun najat li mahwi hadhihi az-zalla yake cewa Abu Huzaifa ya yi i'tiqadi ya kudirci wa ranshi ba wani abu wanda zai kankare mai wannan kuskuren da yayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ba samun mutuwa ta shahada ba yace li mahwi hadhihi az-zalla dan ta goge mai wannan tuntube da yayi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace subhanaka rabbi sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji na yanzu ni da kai wani irin lahi ne muke aikatawa wa'ansu kalmomi ne muke furtawa wanda da za a dora wa ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kalmar wanda muke furtawa a wannan lokacin wallahi tahi mai yayi sauki a dora mai dutsen hutu ka kalma ce ya za a yi kashe mu wannan a kashe na kan mu a barnamu kaga za ka dauke ta ba wani abu ne ba shi sun ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ingantacce yake cewa ɗayan ku zai yi furta wata kalma lam yulqi biha balan wannan kalmar da zai furta ba ya dauke ta ba a wani abu wanda na zo a gani ba kurum kalma ce kurum cikin hira cikin wasanni zai furta ta yace amma dai wannan kalmar za ta tunzurar da shi wutar jahannama yace kuma wani sai mutun zai yi furta wata kalma wanda kalma ce wanda shi ma bai dauke ta a wani abu ba amma dai sanadiyar wannan kalmar wallahi ubangiji zai sanya shi gidan aljanna shi sanya a kullun ake so ga musulmi ga mu'mini ya ringa taka tsantsan wurin abin da yake aiwatarwa ya ringa taka tsantsan wurin abin da zai hutu daga halshen shi koma kan hadisin Mu'az bin Jabal manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya labarta mai abubuwa da alkhairi wanda za su sanya shi gidan aljanna su ne santar shi da wutar jahannama da ya karshe manzo Allah yake cewa Mu'az shin ba zan baka labarin ba abin da ya mallaki dukkan ya kumshi dukkan abubuwan nan da na baka labari yake cewa kwarai ko ya ma'aikin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya janyo halshen shi yace kuffa alayka hada ya kai Mu'az ka kiyaye wannan halshen naka ka kame kanka da wannan halshen naka ha amma sai yake cewa manzo Allah shi ma wannan harshen da muke magana da shi abinda muke furtawa sai an kama mu da laifin shi yace kai canka ya kai Mu'az ci aiwo ta ina wutaka shin ubangiji yana tuntsira mutane ne ko yana cin huskokin mutane a wutar jahannam kun ba abinda harshensu ba take girbawa ba abinda muke wada yau da gobe wani ya zama na a can yayi da wani ya ci mutuncin wani yayi kaza yayi kaza kale ka ga gani a zamantakewan mu ta yau duk inda muka zauna mun dako annabimancin wani mun yi gibar wani ba wani abinda wallahi tallahi ni ina kyautata zato aglabiya daga cikin abinda ubangijin mu zai azabtar da mu ba kamar harshen mu ba kamar yi da mutane zaka ga mutun ya kame kanshi ba shi ba cin haram ba shi ba kaza ba shi ba kaza yana duk abinda aka umurce shi yana zauwa da shi iya gurgudu amma dai kuma ya gaza ya kame harshen shi kalma daya baka san ba ina zata kai ka ba wata ta tuntsira ka wutar jahannama wata kuma ta sanya ka gidan aljanna shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kullu yake cewa mi zannu bil mu'minina khaira duk dan uwa wanda yake mummuni wanda yake musulmi karkanta ta zato a kai shi wani abin da bai shahe ka ba kai ba wannan in ba kai ba shiga cikin hurumin shi duk lokacin da zaka yi magana manzo Allah yace fal yaqul khairan aw yasmut in ba alkhairi a cikin abin da zaka wadi ka kafi bakin ka shiga gaban ka kai ma ka rage daga cikin nuna mai zarbi in maganarka amma dai a zuwa zamuna an yi da wani an yi kaza an yi kaza wani yayi kaza wani ya ce kaza wani yayi kaza in dai ba alkhairi a cike to aula mutun ya kafe bakin shi saboda wallahi tallahi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wani abin da bawa zai furta face da kai wanda yana nan yana rubutawa yana tanadawa duk abin da ka san ka wadi to ana nan an rubuta dai daga cikin Abdullahi bin Abbas yake cewa ranan alhamishi ko ranan litinin ko ranan alhamishi yace mala'ikan nan da kai mala'iku guda biyu wanda aka sanya maka kiraman katibin ya'lamuna ma taf'aluna wannan kiraman katibin inna su wa'innan da kai wanda yake kidaye ayyukanka na alkhairi wanda shine ogan sannan kuma da kai mai rubuta ayyuka na sharri wannan shine wanda ake ba wa umarni da zaran ka aikata ayyuka na alkhairi kai tsaye zai rubuta lokacin da ka aikata ayyuka na sharri shi wannan sai an ba shi umarnin ya rubuta sannan ya rubuta sai wannan mai rubuta alkhairi saboda yayi san ka da alkhairi zai ce a dakata in ba wa na in bai tuba ba a wannan halin kuma sai a rubuta idan an zo an yi raskwana za a daga ayyukan bayu ranar litinin ko ranar alhamishi za a zo a tantance kaza ku hudda kaza ku hudda kaza ku sanya kaza ku sanya kaza ku sanya a daga ayyukanka shine gobe kiyama idan ka zo ubangiji zai meka maka littafin ka wani ya samu da dama wani ya samu da hagu wani ta bayan shi za a bashi Allah ya kiyaye mu idan an baka za a ce maka ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka karanta wannan littafin naka ya ishe ka kai wa kanka hisabi ci sanya da zaran ubangiji ya bayyana mana wanda aka ba su littafin sun hadin da hannun su na dama za su ringa cewa ha umqra'u kitabiya ya isa kai yi wa kanka hisabi kai tsaye zai ringa cewa ku zo ku karanta littafi na ku zo ku karanta littafi na ai na zata hisabi ne mai tsanani za na samu wannan hali ne na mummuni har lokacin da zai mutu to hashi ba bai da yake ni sai bayan an dauki ranshi shine zai ringa cewa nayi zatan hisabi ne mai tsanani zan samu amma dai alhamdulillah ga nan yanzu a cikin rayuwa wanda take yardadda duk wanda ya samu littafin shi ta hannun shi na dama to ya buga wa kansa tambarin ya shiga cikin rayuwa yardadda shi kuma wanda aka ba shi littafin shi na hannun shi na hagun zai ringa cewa ya laitani lam uta kitabiya ya kai tona dama ba a ba ni wannan littafin ba dama ba dama an bar mu a cikin kabarin nan an bar mu rayuwa ta zarce a cikin kabarin nan ba mu mutu ba dama ubangijin mu ya kashe mu a huta inni zanantu anni mulaqin hisabiya afwan yake ce ha umqra afwan ya laitani lam uta kitabiya walam adri ma hisabiya yau anan gaba ho musamman mi zai waka na anan gaba bayan ya riga ya tabbatar wa zaciye shi ya san bai aikata ayyuka na gari ba shi kuma wanda aka bashi ta hannun shi ta bayan shi zai ringa cewa fa yaqul fa 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 sawfa yad'u thubura zai ringa kiran na mutu na lalace wa isla sa'ira kuma asannu ubangijin shi zai gangaran da shi wutar sa'ira Allah ya kiyaye mu yake cewa wa tafaddala maulana al-karim subhanahu wa ta'ala alayhi bi shahada دا dalilin guri da guri na gari ko da manuwa ta gari guri ke cika yake cewa dalilin wannan guratar da yake yana ganin ba abin da zai kankare mai wannan kuskuren da yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ba samu mutuwar shahada ba yake cewa sai Allah ya girmama wannan bawan nashi da samun mutuwa ta shahada hatta ya khurja min ad-dunya huwa musta'ihul bad hazzai huta har ya samu damar huta daga wannan duniya ran shi tana awanye ba tare da wani tashin hankali ba na wanda ya bari shekara sama da shekara 23 ko shekara 24 yana cikin shi yace ya aka yi bawan Allah nan ya rasu yace wa fi mawqi'atil yamama wa inda istidalil qital lokacin da aka zo ana gubza yaki na yamama harb yaki wanda ya waka da tsankanin wa'inda suka yi iddia'in nubuwa suka yi ridda da rinduna ta musulmai karkashin jagorancin Shurahbil da Khalid bin al-Walid lokacin da Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi yana khalifa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malai yake cewa lokacin da yaki ya tsananta yace waqafa Abu Huzaifa kaqawd al-azima Abu Huzaifa sai ya girku kai ka ce dutsi ne wanda yake gongorman dutsi wanda baya gotsawa kurum duk abin da yazo gaban shi sai ya cire da shi yake cewa yadribu bi sayfihi al-battar junun musailama yana bugo da wannan zararren takobin nan nashi zirindina ta musailama talkazaba yace fa yatarannahuna tahta qadamaihi kadhubab suna kihewa suna haduwa kai ka ce kudaje ne ake zubarwa yake cewa huwa yazra'u wa huwa yaz'aru bi sautin yuzilzilul jibal yana kuwa da wani sauti wanda yake girgiza duwatsu yana cewa ya ahlul qur'an zayyinul qur'ana bi af'alikum yake cewa ya ku mu abuta alqur'ani ku qawata ayyukanku da wannan alqur'ani daga wannan kalma ce mai zaman kanta duk lokacin da ka fahimci wani abu daga alqur'ani abinda ake so wai ba ka hardace ba kurum ka tai ka zamna ba a'a ka hardace ka fahimci meye ake so kuma ka tahi ka aiwatar abinda aka umurce ka ka aikata shi sanya Abdullah ibn Mas'ud yake bayyana mana yake cewa wallahi ban ma daukan sama da aya 10 a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace face idan mun karance ta sai mun hardace ta sai mun tahi mun aiwatar da aikin da aka yi umurni a cikin ta yace sannan mu dawo a kahara mana aya 10 inda halin mu inda haka yake wallahi tallahi da zaka samu an san yanda kaga sahabban manzo Allah haka za su ringa tattaki a saman doran kasa yace duk abin da suka karanta kokari suke yi su fahimce shi kuma su aikata ainihin waƙi idan suka aikata yace sannan su zo a ƙara musu wani abin da ya kamata a ƙara musu aya guda 10 a wata riwaya ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah ya sunce yace mun kasance muna daukan aya 5-5 a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan muka karanci biyar din nan yace sai mun tahi mun fahimce ta mun yi aiki da ita sannan mu zo a ƙara mana wata biyar shine nan yake bayyana mana ya kuma abuta alqur'ani duk lokacin da ka fahimci wani abu daga cikin alqur'ani to ka kawata rayuwarka da aikata wannan abin da ka fahimta a cikin alqur'aninka yake cewa wa tazharu malahimihim malamihan nasri ala ardil ma'araka kai tsaye lokacin da yakin yayi tsanani a lokacin nan musulmai suna ganin alamar samun nasara karkashin wannan yakin wayanalu batl ash-shahada shi kuma wannan gurzan namu Abu Huzaifa ya samu mutuwar shahada li yuqaddama biha i'tizaran rasmiyan lillahi wa rasulihi ba dan komi ba dan ya bada uzuri ga Allah da manzon shi uzuri wanda yake official ga Allah da manzon shi ai can baya mun karanta shi ya dauka wa kan shi alƙawari shekara sama da 24 bai taba samun mutun zuciya ba bai taba ba idanuwan shi ba ta rumtsawa idan ya tuno irin kuskure da yiwo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 24 kale ka ga gani lokacin afwan ba shekara 14 kale ka aka yi 13 shekara 10 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a garin Makka shekara 2 aka yi yakin Badar kenan shekara 8 bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kale ka ƙara mun shekara 2 shekara 10 kenan tsawon shekara 10 Abu Huzaifa bai samu bai rumsa ba idan ya tuno da wannan abin da yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba gani tashi hankali ne a gun shi amma dai ya daukan da ya dauwa kanshi alwashin da lalle idan dai ya samu mutuwar shahada ta kanyu ta kankare ne wannan kuskure da yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa yasilul mukhlis biha ila birril amal yake cewa wannan mai tsantsan ta ubangiji wurin aiwatar da ayyuka yace ya isa zuwa ga wuri wanda yake mai aminci shine gun ubangijin shi wuri wanda yake mai aminci ita ce aljanna shi alfirdaus yace wa shati salama radiyallahu anhu kuma da wuri wanda yake ashadai shine gaba ta aminci shine rayuwa ta barzakh gaba ce ta aminci idan ka aminci anan to tabbas a can ma sai ka amuntu yake cewa ya isa wannan gaba yarda Allah shi tabbata a gare shi mallan sai rike mana karatun bawon Allah nan da wata aya wadda take cikin suratul qaf inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahida yake cewa lalle wannan ambato ne liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciya zuciya wadda take iya fahimta abinda yake kana a baya dan ya kasance maka izina aw alqa as-sam'a ko kuma ya karkata kunnan shi dan ya ji abinda ake wadi menene wannan mazan suka aiwatar wa huwa shahidun kuma yana mai shaida abinda aka aikata ga wannan hujja ce a gare mu mutum wurin 37 muka karanta a can baya ga irin gugurmayar da suka bada ga irin gudunmuwar da suka bada ga Allah ga manzon shi sallallahu alaihi wasallama wannan ambato ne gare mu ainihin idan muka dauka ainihin ayat ta samkani malumai suna istidlali akan ta wurin tadabburin alqur'ani mai girma inna fi zalika la zikra ai wannan alqur'anin abin ambato ne amma dai wane ne zai fahimci abin da yake cikin shi wane ne zai yi aiki da abin da yake cikin shi liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a yake cewa wanda yake da zuciya wannan zuciya ita ce recipient ita ce mai daukan wannan abin da aka aiko wannan alqur'anin maganganun ubangiji wannan zuciya idan ta kasance zuciya ce mai kyau salimul qalb to za ta dauki wannan sako kuma baya da haka sharadin fahimta ya kasance ambaton nan ya maka amfani sai ka karkata kunnanka ka saurari abin da ake faɗa saboda magana ce wadda magana ce daga gun ubangijinka madaukakin sarki kalkashin sako daga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka wa huwa shahidun kuma mutun yana mai halarta abin da ake faɗa ya kasance abin da ake faɗi maka kamar ayin waƙa'i ne ake bayyana maka idan kai haka to tabbas zaka fahimci me ake kira a cikin alqur'ani sai sanya idan ka koma a cikin alfawaid na ibn al-qayyim al-jawzi yake bayyanawa yake cewa sharadin fahimta ko tadabburi a karanta maka aya ka fahimci ina aka sa gaba har ya kai idan an karanta maka kana zubar da hawaye yace ka kawo wannan aya yace tilas sai an samu wannan abubuwan guda uku shine zuciya wanda za ta karbi kira za ta karbi wannan sakon sannan kuma kunni ya saurari abin da ake faɗa sannan kuma a samu mushahada abinda ake faɗi maka idan ka liƙe kunnan kamar a gaban ka ne ake faɗa shi yace in ba a samu wannan sharadin guda uku ba to baya yiwa ai tadabburi akan ma'anonin alqur'ani Allah ya datar da mu abinda muka karanta daidai Allah ya babu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumman mu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makoman mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana Allah ya tabbatar da mu akan sunnar shi kuma ya kashe mu akan ta Allah ya mana albarka yi wa zuriyar mu albarka yi wa abinda ya arzuta mu da shi albarka na daga ilimi na daga dukiya yi wa sauran kwanukan mu albarka ɗan uwa da amana arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki marasa lahiyar mu dake gida dake likita muna fatan kowanne Allah koro manzan sauki Allah sanya kafara ce a cikin wannan yanayi da suka shiga wannan kuma yanayi da muka shiga na sanhi muna fatan Allah ya hudda mu daga cikin shi Allah ya lattafa mana kuma ya sanya alkhairi a ciki Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka